إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يبو da godiya sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya bamu ikon taruwa a wannan masallaci dan karanta sira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda karanta ta zai ba mu dama koyi da halayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma da halayen sahabban shi. Sati da ya gabata mun tsaya akan gabata bayani akan abin da ya faru tsakanin sahabbai ko kuma tsakanin tabi'ai zaci, tunda lokacin sahabban ɗan kaɗan ne kuma da yawa ba su shiga ba cikin rikicin da ya ɓarke tsakanin ƙungiyar guda biyu. Mafi yawansu tabi'ai ne, don wasu malumai suna ganin waɗanda suka yi musharaka wanda suka shiga cikin rikicin ba su wuce ɗari, kai ba za su kai ba ma ɗari, kenan kaɗan ne. To a nan matsayin mai imani shi ne sai sallama abin da Allah ya ce. Allah ke bayani a cikin suratul hujurat, wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. سي الله تغبر التوى إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. الله تغبر وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا, idan ƙungiya guda biyu ta masu imani suka yi faɗa tsakaninsu, nan mi Allah ya ce? Allah bai ce ba minal muslimina, sai ce minal mu'minina, kenan duka bai kore musu wani imani, dan imani ya yi zamantowa ne musulmi ma, amma shi Allah ba su ne ya ce dukansu masu imani ne. Kinan nan saɓanin fahimta shi ya kawo aka gwabzu, wanda Ibn Umar iya daga cikin waɗanda suka zamana ba su shiga ba cikin rikicin zaman shi ya yi. Amma duk da haka sai yake wanda ya tashi yana haɗi don ya kare gaskiya, ya yi alherin wanda ya zamana bai kare gaskiya ba, wannan dole ne zai faru. Manzo Allah ya roƙi Allah, Allah kakka sanya al'umma ta dinga cin junai, tana cin junanta, sai ce Allah bai karɓa mu ba wannan addu'a. Kinan musulmai su ji junansu, dalilin mi? Dalilin saɓanin ra'ayi. Amma duka dai Allah bai kore musu wani sunan imani duk da abin da ya faru. Wannan shi ne itiƙadi na Ahlus Sunna, mutum ya kame bakin shi daga abin da ya faru a wancan, kuma abin da ya faru saɓanin ra'ayi ne, kuma an san mai gaskiya a cikinsu. Zan mu tashi duka dai Ibn Hajar iya bayani akan waɗanda suka fara karɓar musulunci, yanzu da ya ƙare bayani akan Ali ibn Abi Talib, sai biyo da wan Ali ibn Abi Talib shi ne Ja'far ibn Abi Talib. Sai ke cewa bayyana Ibn Hajar annahu ahu Ali shaqiquhu, shi ɗan uwan Ali ibn Abi Talib ne, shaƙiƙin shi kenan, uwarsu guda ubansu guda. Wa kana asannu minhu bi ashr sinin, kuma shi Ja'far ya yi Ali ibn Abi Talib da shekara goma, kenan ya bashi shekara goma. Sai ashara ibn al-Hafiz ibn Hajar ila anna bayani istishhad Ja'far fi Mu'ta, Ja'far ibn Abi Talib ya yi shahada a yaƙin Mu'ta. Kahin nan Ja'far ibn Abi Talib yana daga cikin harko-harkon wanda suka karɓi musulunci, kuma shi ya zamanto jagoran musulmi da aka yi hijira zuwa garin Habasha, wanda ya tabbata Jafar da ya je can, kuma mutanen Makka suka samu labarin cewa ai sun samu wuri a garin Habasha, sai suka tura Amr bin As da wasu kuje, kai Amr bin As, ai Najashi ya sanka, kana da kusanci tare da shi, tahi tana yiwuwa zai maido su. Suka tara kyauta abinda Najashin yake so, aka yi mishi. Don saboda matsayin Amr bin As a wajen Najashi, da ya zo wajen shi ma zamana, kusa da shi ya zamana, zamana ya abokina a wajen, a kusana. Ya zamana, suke cewa me ya kawo ka? Ya ce wasu mutane ne, mutanenmu ne, suka huddo sabon addini, suka tsero ƙasarka, kar su ɓata ma ƙasa, gashi-gashi, don haka ka ba mu su mu koma da su. Sai ke cewa kamar yadda manzo Allah ya siffanta shi, sai ce musu ai ku je akwai sarki mai adalci, wanda adalci siffa ta Allah ce, kuma duk wanda ya siffanta da wannan siffa ta adalci Allah na san shi. Ya ce ba zan baka su ba sai ka, sai an kirawo mun su, na ji mi ya kawo su. Nan duka ya tsara, tsaka ga in sun zo ba za su duka ba, ba za su ma sujada ba. Kuma in sun zo tambaye su akan Annabi Isa, me suke cewa akan Annabi Isa? Suna hudin abin da kai baka hudi akan Annabi Isa. A kirawo Jafar da sauran sahabban. Wallahi shine mutum duk yanda yanayin da ya shiga, mabda'in shi kan inda yake, kai sauya akan shi, don wani yarda da shi. Wallahi zuciyan mutane gabaki ɗaya tana hannun Allah, kuma Allah yake juya ta lokacin da ya ga dama. Lokacin zaka ga bari in mishi sujada don ya yarda da ni, kai kuma ka huta daga ni, daga hanyar Allah. Suka shigo babu wanda ya mai sujada, in ce ka gani ko? To me ya kawo ku? Ya ce ga abin da ya kawo mu, Allah ya turo mu Annabi, ya umarce mu yi kaza, ya umarce mu da alheri, ya hane mu da mugun ayyuka, ya ce mu yi kaza, ya ce mu yi kaza, ya ce mu bar bautar gumakai. Amma wannan mutanenmu suka fara azabtar da mu, sai ya ce mu mu zo, a nan akwai sarki mai adalci, ba a zaluntar mutum a wajen shi. Ya ce muka zo. Ya ce to me kuke hudi akan Annabi Isa? Sai fara karanto mishi suratul Maryam. Suke cewa kahin ma ya ƙare, ya ce ya fara kuka, ke cewa babu bambanci da abin da Allah ya siffantar da Annabi Isa a cikin injilikin ma, haka Qur'ani ya kawo, kenan injilikin da ba a juya ba, Annabi Isa abdullahi wa rasulihi. Nan hashiya muƙarraban shi sun gano kenan ya karɓi gaskiya, sai suka ce mishi bakka tsoron mutane su juya ma baya, Habasha cibiyar kirsanci ne, kuma har yanzu yana da ƙarfi a garin. Sai ce musu Ubangijin da ya bani, da ya kare min mulki na ina yaro, haka shi zai kare ni. Ya aka yi, Najashi yana yaro, baban shi zai rasu, to yana yaro ba iya ba shi mulki, sai baban shi, sai ba dan uwan baban shi kamar kanan shi, yace ka zamanto shugaba, in ɗana ya girma ka bashi. Yanzu ya aka yi, kawai sai ɗoki Najashin yana yaro, he bada shi, aka saida shi, sai ba yaro, sai ba wannan mai cinikin mai saida bayu, sai bashi shi, je ka saida shi. Yanzu wa zai falaka ya ce wannan ɗan sarki ne, bayan an saida shi? Yace aka saida shi, aka saida shi, ba a jima ba ɗan uwan uban herasu. Yanzu hashi ya suka shiga neman shi, babu sarki, kuma wannan yaron shi ne wani sun kadai, shi ne magadin. Aka shiga neman shi, aka samu shi, aka ba shi, ya ce Allah ya tsare mun mulki na, kuma don haka ba zan ji tsoron ba mutane, ba zan ji tsoron ba mutane saboda ni, in kauce ma gaskiya. Jafar bin Abi Talib suka zamana, ya ba su dama suka zamana garin Habasha. shekara da shekaru yana da'awa a garin Habasha, bai dawo ba garin Makka sai da manzon Allah ya hijira, bai dawo Makka ba, bai dawo Madina ba sai bayan manzon Allah ya shekara 7 a garin Madina. Kenan shekara wajen 10 wani abu yayi iya da'awa a garin Habasha, amma bai gajiya ba. Yace wannan ita ce sima ta sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ba wani abu yake nema ba, ba wani abu ake ba shi ba a garin Habasha, kuma gudun hijira ne, ba garin su bane ba, shekara 10 wani abu, ba shi ɗaya ba, ba su biyu ba, suna da yawa, har da mata kamar Ummu Salama ta hijira, matan manzon Allah ta hijira Habasha, Ummu Habiba matan manzon Allah ita ma ta hijira Habasha, Usman yayi da shi da matar shi yayin manzon Allah Ruqayya, suna da dama. Shekara ta 7 Jafar sai ya dawo Madina, da ya zo manzon Allah ya bude, an bude garin Khaibar, da ya zo manzon Allah ke cewa ban san ba da wanne zai horin ciki, da bude garin Khaibar ko da zawo Jafar, mai manzon Allah ya tarbe shi ya ce ya kama goshin shi, ya sumbaci goshin shi, yake cewa kahi kowa kama da ni a halina kuma da kamata ta jiki, suka ce babu wanda yake kama da manzon Allah a halin shi kuma da kamar shi ma in ba Jafar ba, saboda ku zan yanke mishi, yace suna kama gabaki ɗaya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Amma ku duba, ko shekara ɗaya bata cika ba, ko manzon Allah ya bashi jagorancin huta yakin mu'uta, za a ce ya ji ma ana da'awa, ai ya kamata a ce yanzu ya huta, amma ba hutu bane ba, wallahi babu hutu sai mutum ya shiga aljanna, an ce wani ya huta, wallahi to tabbas ya samu kilan aljanna, wannan shine hutu. Yace Jafar bin Abi Talib, manzon Allah ya shirya huta a Gwabza da Rumawa, sai zaɓi mayaƙa kamar yadda ya gabata, nan an yi bayani a kan shi, ya zaɓi mayaƙa guda 3, Abdullahi wannan Zaid bin Harisa da Ja'far kin da Abdullahi bin Rawaha, yace wannan ku ne shugabannin yaƙi, in Zaid bin Harisa aka kashe shi Ja'far ya duka, in Ja'far an kashe shi Abdullahi bin Rawaha ya duka, ko manzo Allah ya ga masu da kusan mutum mayaƙa 1000 daga cikin sahabbai 3000 suka huta, suka yanki Sham, to Rumawa sai da suka tara ma musulman mayaƙa sama da 100,000, kaga ba iya ma gamawa tsankanin 3000 da 100,000, na Abdullahi bin Rawaha yake ce musu, ku tabbatar da cewa mu muna yaƙi ne, ko mu taɓa yaƙan wasu ba don mun hisi yawa ko mun hisi makamin yaƙi, muna yaƙan mutane ne dalilin wannan addini, saboda gaskiyar da muka riƙe Allah ke ba mu nasara akan kowa, ko ya yi mu yawa ko ya yi mu kaman yaki. Yace haka aka yi, suka tsaya aka fara gwabzawa hai Zaid bin Harisa ya rasu. Ja'far bin Abi Talib ya duka, suka ce manzon Allah yana Madina, kamar a bidiyo ana gwada mishi ga yakin, ga hilin yakin, ina ba da labari. Zaid ya duka, an kashe Zaid. Ja'far ya duka, saboda yawan da aka ma Ja'far sai da aka cire mishi hannu, kai da ƙarshe he da aka raba shi biyu ma Ja'far bin Abi Talib, saboda yawan da suka musu. Abdullahi bin Rawaha doka, shi ma he da aka kashe shi, wannan zai gwada in aka ce wannan shine komanda na yaki, shine a gaba, bai tsaya baya dinga bada umarni ai kaza, a'a shine a gaba. Nan manzon Allah yana ba da labarin, sai shiru, yanzu musulmai sun tsaya ana za a zaɓi wani, sai aka zaɓi Khalid bin Walid, shi kuma da ke an san shi iya da dubarun yaƙi, ƙoƙari ba a yi yaƙin ba, daman sisirin ne za a ci, ko sun ba da kansu ne a kashi, ba za a gama ba 300,000 shi ya ƙoƙari ya huddo sauran wanda ba a kashe ba daga cikin 100,000, suka dawo Madina. Ya ce wannan shi ne Ja'far bin Abi Talib, da suka zo Madina manzo Allah ya ce a dauko min ɗiyan Ja'far aka huddo su manzo Allah ya dauke su ya fita da su tarban mayakan da suka je suka dawo yake cewa kambacin hannayen da aka cire ma Ja'far yace Allah ya mushi fuka-fuke na aljanna a cikin aljanna yana hutawa yace wannan shine ni shine samun hutu a ce ma wani ya huta kina ya samu aljanna Allah ya samu daga cikin wanda yake huta Allah ya samu daga cikin ɗan aljanna shi sai na gaba sai ya ce babu zikiri al-Abbas bin Abdul Muttalib zai biyo baya da bayani akan Abbas dan Abdul Muttalib kenan dan uwan baban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na Abbas bai musulunta ba sai bayan an yi hijira ma da shekaru tukunya musulunta amma sai kawo shi cikin harkokon wanda suka musulunta nan saboda yana bi wanda suka yi fadala a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya kawo Abubakar Umar Usman Ali sai biyo Ja'far sai biyo Abbas sai yake cewa ashara ila anna al-Abbas kana asanni minan nabi sallallahu alaihi wasallam bi sanatayn aw thalath shi Abbas ya hi manzan Allah da shekara 2 ko 3 ya ba manzan Allah shekara 2 ko 3 nan sai ake tambaye shi so da yawa za a tambaye shi kai da manzan Allah wahi girma ku duba ladabi ga manzan Allah uba yake ma manzan Allah amma sai ce in aka tambaye shi wahi girma sai ce yahi ni girma amma an aihe ni kahin shi amsar da yake badawa yahi ni girma amma an aihe ni kahin shi yace wa kana islamu ala al-mashhur qabla fatih makka muslimta abbas abin da yake shahara kahin abude makka wasu ke cewa kahin nan walaysa ba'id kenan kahin bude makka ba da nisa ba shine abin da zai tabbatar da haka fi hadisi Anas fi qissati Hajjaj bin Ilat ma yu'ayyid zalika labarin Hajjaj bin Ilat shike tabbatar da cewa Abbas ya musulunta kahin abude makka da dan lokaci kadan nan labarin Hajjaj bin Ilat mutumin musulmi ne yana da dukiya yana da bashi iya da dukiya a hannun mutanen makka yanzu da yaya zai yi ya amso dukiyar shi da sauki manzo Allah ya yakin Khaibar sun samu labari manzo Allah ya tinkare zai yaki Khaibar kawai sai dawo sai zo makka da ya zo makka ya ce ma mutanen makka na zo muku da labari mai horanta rai ya akai ai mutumanku ya tafi bude garin Khaibar aka ba su kashi shi ma yanzu an kama shi a cikin kamammun yaki yo garin makka gabaki daya yaki ake ya tsa labari ana horin ciki ai an kama manzon Allah a cikin kamammun yaki a Khaibar kawai ke bi yanzu ya kawo musu labari mai dadi duk wanda duke shi take hannun shi sai je a bani dukiyata a bani aka tattara mishi duke shi yanzu Abbas wannan abun ya bata ne rai ya ji labari an kama dan shi sai zo wajen shi wannan Hajjaj bin Ilat sai faɗi min labari yace aka kama magana a nan cikin mutane in mun ke danta ka bi ni zan faɗi maka da sai ke banta yace a mishi dukiya ta nazo a masa shi yasa ne wannan na faɗi masa haka yace danka Allah ya bude mishi garin Khaibar kuma bayan Allah ya bude mishi garin Khaibar ya armudi sarkin Khaibar yace amma kaka wadi ma kowa sai bayan kwana uku inna tahiyata ya tattara dukiyar shi bayan kwana uku sai ga Abbas iya cikin horin ciki ya akai yace musu abin da ya hodi muku ba haka nan bane ba Allah ya bude mishi garin Khaibar kuma har ya armudi sarkin su ya yaudare mu kenan yake tabbatar da cewa kahin a shekara ta 7 ma Abbas bai musulunta ba yana iya garin makka bai hijira ba shi yasa Umar bai sanya shi ba cikin majalisi na shura na sahabbai to Abbas yana da hamiyya wanda har lokacin da manzo Allah zai hijira, mutanen Makka, mutanen Madina 70 kin da suka zo suka ma manzo Allah alƙawari, suka ce ka je zan mu kare ka Madina. Sai da Abbas kin yazo yace ba zan bar badana ya tafi sai mun yarjejeniya, sai kun bani alƙawari tukun zan bari ya tafi. Amma kaga bi musulmi ta saboda ni suna da wannan kishin na dan uwanka, in ya za a yi ba za ka bari ba mu wani ya cutar da shi. Abbas da haka da za a ta yakin Badar da shi aka huta, da shi da ƴan Makka suka kama hanya suka tafi. Yanzu da aka zo hilin Badar sai manzo Allah yake ce musu akwai wasu mutane wanda bun mu buƙatar yaƙar su, su ma ba su huto ba don su yaƙe mu, amma tilas ta sa suka huto don ka a ce su ma musulmai ne. Yace daga cikinsu akwai 'yan gidan Bani Hashim wanda da yawa daga cikinsu ba su huto ba su yaƙi manzon Allah, ɗansu ne, amma saboda kunya ka a ce sun zamana sai suka huto. Yace kamar Abbas kuma yace banda su ma akwai wasu mutane su ma in kun gansu kawai wanda ya kashe su ko kun gamu da su a hilin yaki nan kuskure ne. Abu Huzaifa sahabi ne ya musulmuta, iya daga cikin wasabiquna al-awwaluna wanda suka fara musulmuta, da yaji manzo Allah ya ce ka kashe, in an gamu da Abbas ka kashe shi, an gamu da su wani ka kashe su, tilas ta sa suka huto. Ya ce ayi mun kuma zan mu kashe ba ka uwayenmu da 'yan uwanmu, kuma a ce kan mu kashe Abbas in dai na gamu da shi sai na kai mu shahada. Haka ya waɗi kuma ya aka waɗi ma manzon Allah, ga abin da ya ce ku duba yanayi. Sai ya ce ma Umar kana nan za a bugi za a sari dan uwan baban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sai Umar yake cewa Abu Huzaifa yayi mana huci, manzon Allah bar ni in bugi yanzu. Wallahi Abu Huzaifa yake cewa tunda na hudu wannan kalmar ina cikin tsoro kan wannan kalmar tawarware mun kalmar tauhidi ta, shi ma na cikin tsoro abin da ya maida. Amma manzo Allah ya mishi komai ba saboda ni yanayi ne iya cikin zahi, dan koda shi ma an kashe ƴan uwan shi a cikin yakin Badar. Wani Abu Huzaifa yayi shahada a yakin Mu'uta, yakin Yamama wanda aka yi tsankanin Musailamatul Kazzab da musulmai. To a yakin Badar Abbas kamo shi aka, iya daga cikin waɗanda aka kamo mun yaki, to mutum ne girma gare shi, babban jiki gare shi. Sai ga wani ɗan mai ƙaramin jiki, ɗan ƙarami daga cikin sabai ya kamo shi, kuma a ɗarme, an ɗarme shi ta yanda bai iya matsarewa, bai iya motsawa. Aka kamo shi gaban manzon Allah a ɗarme, manzon Allah ya dariya aka yi kamo shi. Abin mamaki ne dan shi sai kama sahabin ya rike shi ya ɗarme shi. Sai ce ma manzon Allah wallahi wani mutum ya kama mun shi ya danne mun shi na ɗarme shi. Suka ce manzon Allah ya dariya ya ce mishi mala'ika ne ya kama maka shi, kai ba za ka iya kama shi ba saboda ƙarfi gare shi kuma babba ne ya yi ka girma. Don da Allah ya tabbatar da cewa mala'iku sun sauka a yakin Badar, ta karewa rabon hi ya shiga musulunci a kama shi, mala'ikan ya kama shi ya rike shi tab, ya ɗarme shi kuma ya ba sahabar ya kawo shi wajen manzon Allah. Ce ɗarmin da aka mishi motsi ma bai yi, kawai da dare kawai sai manzon Allah ya dinga jin nishin shi. Manzo Allah kasa barci, suka ce manzo Allah ba kwanta ba, yace wannan nishin da yake shi ya tada mu hankali. Sai ɗayan sahabin ya shigo ya warware mishi. To na ai ya tabbata cewa abin da ya yi rinjaya a wajen sahabbai, duk wanda aka kama shi a yakin Badar rabiya a sake shi. to manzo Allah ya ce Abbas biya kai ma a sake ka ni ta ai ka san irin yanayin ai ba irin na da bane ba dan kasuwa wanda hai manzo Allah ke cewa riba wanda ya fara dora riba a garin Makka shine Abbas kenan dan kasuwa kuma yana da hali ai manzo Allah ka sani yanayin ba irin na da bane ba duba hai manzo Allah ce mushi ta kai zaka hutu yaki yakin Badar kai da Ummu Fadal matar shi kun zamna ka ce mata ko na ban dawo ba ga wannan kudin ya ishe ki da tsiyana ki rene su sai kuka yi rami a tsakiyar gida ko binne kudin ana ya ce wallahi na sani wannan labarin babu wanda ya gani mu bi kadai muka yi ni da ita kuma babu wanda ya baka labarin sai Allah kaga ya tabbatar da ni ya tabbatar da manzo Allah tuna Abbas ya biya an sake shi bai musulunta ba sai da aka kai shekara ta 8 aka bude garin Makka sai kawo hanya da kanshi zai zo ya hijira Madina ya zo Juhufa sai gamu da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai biyo suka dawo aka bude garin Makka da shi aka bude kenan garin Makka to anan kama Allah ya doke yanda manzo Allah ya adda Allah ka rihi ma ka hana mutanen Makka su samu labarin zanka musu hari har sai da yazo tukun sai gansu gashi nan kwaram a bakin garin Makka kina shekara 8 Abbas ya musulunta kuma daga nan ya zamna a garin Madina ya mutu a shekara ta 33 a khilafa ta Usman bin Affan wanda Umar yana ana girmama su Umar in zai yi ma addu'a ta shayar da ruwa yana sanya Abbas a gaba kai ne uba kake ma manzo Allah shiga gaba kan mu sallah to kuma daga cikin ɗiyan shi akwai Abdullahi bin Abbas kuma daga cikin jikokin shi su ma sun kafa daula wadda ake ce mata daular Abbasiya kenan daula ta ɗiyan Abbas sai ci gaba da wanda suka musulunta da sai ce Manaqib Zubair bin Awwam ya ce bin Khuwailid bin Asad bin Abdul Uzza bin Qusay yajtamiu ma'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi Qusay wa adad ma bainahuma min al-aba sawa shi kuma Zubair bin Awwam kakanninsa suna haduwa da manzon Allah a wajen Qusay kuma adadin kakanninsa duka ɗaya ne wa ummuhu Safiya bint Abdul Muttalib ammatin nabi sallallahu alaihi wasallam uwar shi ita ce Safiya ɗiya Abdul Muttalib kenan ɗan uwar baban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana ce mishi Abu Abdullah shi Zubair kenan Abdullah ibn Zubair shine Abu Abdullah aslama huwa ibnu saman sinin ya musulunta iya da shekara 8 tun yana yaro kenan shi da Ali ibn Abi Talib suna yara suka musulunta to kuma shi ma Allah ya mishi girman jiki kamar Umar dan shi ma suna cewa in ya hau jiki kahuwan shi ma suna jan kasa saboda girman shi wanda a cikin labarin da yazo na musulunta shi yana yaro ko yi labari ya yadu a garin Makka labari da ya yadu a garin Makka cewa ai an kama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a garin Makka yace da Zubair ya ji iya da shekara 12 ko sai hutu da takobi kowa na mamakin shi wannan yaron mi zai da takobi ana tambaya sai manzon Allah ya tambaye shi Zubair me yasa ka dauko takobin wannan sai ya ce ma manzon Allah na ji labarin an ce ai wani ya kama ka a garin Makka shine nazo duk wanda ya kama ka in sare shi ni ba wannan yaro ne a lokacin yana shekara 12 amma zai kare manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shi ke gwada ni san da sahabbai suke ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya huce tunanin mutum wannan kuma shi ya kawo duka suka dimauce bayan an ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu sai manzala ke cewa akan Zubair, kowane annabi yana da hawari, kamar yanda a sallar magariba liman ya karanta mana ansari ila lallah qalal hawariyuna nahnu ansarullah, hawariyawa masu taimaka ma addinin Allah, kowane annabi yana da mataimakan shi. Sai manzo Allah ke cewa mai taimakon addini na shine wa Zubair, Zubair bin Awwam. To shi ma iya daga cikin gwarzaye na musulunci. Sai biyo baya da Manaqib na Talha bin Ubayd. Talha bin Ubayd shi kuma yake cewa Talha bin Ubaydillah bin Usman bin Amr bin Ka'ab bin Sa'am bin Taym bin Murra bin Ka'ab yajtami'u ma'a an-nabi sallallahu alayhi wasallam fi Murra bin Ka'ab wa ma'a Abi Bakr fi Taym bin Murra. Kakanninsu suna haduwa tare da manzo Allah sallallahu alayhi wasallam a wajen Ka'ab Murra bin Ka'ab, kuma suna haduwa da Abu Bakar a wajen Taym bin Murra. Ana mishi kunya da Abu Muhammad Talha, kenan shi ma iya daga cikin majlis shura wanda Umar ya sanya cikin shura. Ummuhu an uwashi kuma ana ce mata Sa'aba bintul Hadrami, yace ita ma ta musulunta wa hajarat, ita ma ta yi hijira. Sai Ibn Abbas yake cewa aslamat ummu Abi Bakar wa ummu Usman wa ummu Talha wa ummu Abdurrahman, uwa Abu Bakar ta musulunta da uwa Usman da uwa Talha bin Ubaydillah da uwa Abdurrahman bin Auf duka sun musulunta. Kuma shi ma yana daga cikin na harko wanda suka musulunta. To Talha bin Ubaydillah shi ma ya huta wajen neman jinin Usman. To anan dai aka kashe shi a yaƙi, bayan yaƙin Jamal anan aka kashe Talha bin Ubaydillah, kuma yana da cikin goma waɗanda manzo Allah ba su labarin yan aljanna ne. Sai biyo baya da Manaqib Sa'ad bin Abi Waqqas az-Zuhri, yace bayyana Ibn Hajar annahu ahad al-ashra, iya daga cikin mutane goma wanda manzo Allah ba su labarin aljanna. Wa yukuna Abu Ishaq, Aba Ishaq, ana mishi kunya da Abu Ishaq, kuma da yace az-Zuhri kenan dan fami ta Zuhura ahwalin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dinda Amina uwan manzo Allah ana ce mata bintu Zuhura, kenan shi ma daga wajen uwan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, dan uwa ke ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. To shine yake cewa wala qad makastu sab'ata ayyam wa inni la sulsul islam, yace bayan na musulunta na zamna kusan sati guda, nine na uku wanda suka musulunta, kinan Sa'ad bin Abi Waqqas, iya daga cikin harkon wanda suka musulunta. To Sa'ad bin Abi Waqqas kamar yanda yazo a cikin manaqibin shi ya jagoranci bude garin Farisa, yaƙin Qadisiyya da aka yi shi ne jagoran yaƙi, buɗe garin Mada'in shi ne jagoran yaƙi, iya da fadaloli masu yawa, wanda ya fara halbi fi sabilillahi shi ne Sa'ad bin Abi Waqqas, kuma mahalbi ne na kirki, wanda suka ce babu wanda manzon Allah ya ce mishi na baka fansan ubana da ma'ahiyata in ba Sa'ad bin Abi Waqqas ba. Manzo Allah ya ce mishi irmi fidaka abi wa ummi, halba na baka fansan ma'ahiyata da ma'ahina. Manzo Allah ke ce mishi abincin da zaka ci ya zamanto halal, halal Allah zai karba addu'arka. Suka ce Sa'ad bin Abi Waqqas duk addu'ar da yi Allah ya amsa, bai addu'a Allah bai amsa addu'ar shi, kuma in yayi take yanke Allah zai karba addu'ar shi. Nan daga ciki abin da yazo akan yanda Allah ke karba adda shi. Umar ya dora shi shugaba ko firifi ko gubernar na Kufa. To kamar yanda Umar yake, Umar yana tura kama a ce wannan inspector ne je dinga bincikawa halin duk wulatkin da ya dora, gubernarkin da ya dora. Ana bincike sai a dinga bin masallaci ana tambaya. To shugaban da aka dora muku yaya halin shi yake, yana adalci? Kowa zai ba da ra'ayin shi. A bayyane yace an kewaye masallatai na Kufa gabaki daya, kowa iya yaban Sa'ad bin Abi Waqqas. Sai da yaje wani masallaci aka tambaya, me za ku ce game da shugaban da aka dora muku? Sai wani ciyayi ana ce mishi Abu Sa'ada. To tunda dai kun matsa kuna so sai dai mun haɗi muku, to bari zan haɗi muku. Na harko bai mu sallah da kyau. To wannan sahabin manzon Allah ne, kace bai mu sallah da kyau. Wajen rabo bai adalci, wajen rabo bai kaza bai kaza, zano lahi huka. Yace kun ga halin shi. Shi kuma hecayi shi Sa'ad bin Abi Waqqas, Allah inda gangam yake ƙarya ce dan ya tozartar da ni, Allah ka mishi kwanaki masu tsawo, kuma ka jarrabe shi da rishi, kuma ka sa mishi fitina. Yace Allah ya karbi wannan adda. Sai aka gan shi wannan mutumin a hanyoyi na Kufa, daga yaji muryar mace ma digid da ya tsuha sai yayi wurin fitina kenan. Hayi da kanshi yana cewa adda'ai sahabin manzo Allah ce ta kama ni, shi yamu wannan adda'ai kenan. Mi Sa'ad bin Abi Waqqas Allah yana karbai adda'ai shi, ana so in za a fita yaki a ce yana cikin mayaka dan ya roki Allah, Allah ya ba su nasara. Haka daga cikin abinda za a biya kawo, yace wani daga cikin mutane yana sukan sahabban manzo Allah, yana yi sai Sa'ad yake ce mishi ka fasa, barna san haka kawai ci gaba da yi. Suka ce Sa'ad sai duka sai alwallahi raka'a biyu kenan, ya mishi adda. Yace mutumin nan kawai suna tsihe ga wani raƙumi, ƙatar raƙumi ya tunkaro wurin, ya zo wannan mutumin ya kama shi ki tattaka shi. Kawai sai mutanen suke ce ma Sa'ad bin Abi Waqqas, ai Allah ya amshi ni, Allah ya amshi adda'aka, adda'a da kai wannan mutumin da ka hana shi kiya ga abinda ya same shi kenan. Wannan shine kaɗan daga cikin bayani na sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda suka musulunta kenan. Sai mu tsaya daga nan, abinda muka faɗi na daidai Allah ba mu lada a kan shi, na kuskure kuma Allah gafarta mu. Allah ba mu ikon koyi da halayen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, kuma da halayen sahabban shi, kuma da jajircewar da suka yi kan dukkan wannan addinin musulunci. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar. Allahumma adkhilna aljannata ma'al abrar. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.